Dan ba magoya bayan tsohon gwamna Sule Lamide kenan da suka yi dandazo a harabar kotun da kuma kan titinan sassan birnin Dutse a lokacin da aka fito da shi zuwa gidan yari. Kwana biyu kenan bayan amsa gayyatar 'yan sandan a ofishinsu na shiya ta ɗaya da ke Kano. A yau jami'an 'yan sandan sun gabatar da tsohon gwamnan na Jigawa a gaban kotun majistire da ke Dutse bisa tuhumar yunkurin tunzula 'yan Jigawa a kan zaben ƙananan hukumomin jihar da ke tafe a watan Yuli, kamar yadda yake kunshe a cikin takardar ƙorafin da gwamnatin jihar Jigawa ta rubuta wa 'yan sandan. A yayin zaman kotun da mai shari'a Usman Muhammad Lamini ke jagoranta, Alhaji Sule Lamido ya musanta wannan tuhuma. Kana daga bisani lauyoyin da ke kare shi sun nemi kotun ta ba da shi beli. To amma mai shari'a Usman Lamini ya ki ba da belin, kuma nan take ba da umarnin a tsare tsohon gwamna Sule Lamido a gidan yari zuwa ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu, domin kotu ta duba yiwuwar ba da belin sa ko kuma a'a. Barista Yakubu Hussein Urba da ke zaman tsohon attorney general na jihar Jigawa na daga cikin ayarin lauyoyin da ke kare Alhaji Sule Lamido a wannan shari'a.
Idan ana shari'a gaban kotu, to ba za ka ce ga hukuncin da alkali zai ba, ko kuma ba za ka ce ga abin da, amma tunda shi ya daga zuwa jibi don yanke hukunci ko zai ba da beli ko ba zai ba da beli ba, sai mu jira mu gani.
Wai hakan yana nufin ba ku cika sharadin belin bane tukunna har sai zuwa wacce rana?
Alkali ina da dama ya ce maka zai hukunci yau ko zai hukunci gobe, wannan kotun sai dai, amma dai maganin shine laifukan da ake tuhumar mai girma gwamna da shi laifuka ne wanda doka ta ba da dama kusan wajibi ne a ba da beli. Ka'idodi da doka ta ce idan ana tuhumar mutum da laifi wanda a ƙarshen an same shi laifin nan ba za a wuce a ɗaure shi shekara uku ba. In hukuncin ba zai wuce shekara uku ba, to wajibi ne a bada belinsa. Ta ce me za a bada beli? I tabbatar wa kotu cewa zai gabata a gaban shari'a duk lokacin da ake nemansa, ba zai sa baki a bincike da 'yan sanda suke ba, ba zai sake aikata wasu irin ayin laifuka kamar waɗannan ba. Kuma lauyoyin da suka tsaya a gaban alƙali mun tabbatar masa duk mun bada bayani, kuma mun tabbata masa cewa mai girma gwamna da kansa ma izo ita gurin 'yan sanda.
Shi kuwa barista Ekena Onobi, guda cikin lauyoyin gwamnatin Jigawa a wannan shari'a, na cewa
the court made a clear order that he will be remanded in prison custody until that date of the ruling. Okay, allegation is inciting disturbance, criminal intimidation.
Yace hurumin kotu ne ta bada beli. Mu dai muna tuhumar tsohon gwamnan da jerin laifuka guda hudu waɗanda suka hada da yunkurin tunzura 'yan Jigawa su bijirewa zaben ƙananan hukumomin da ke tafe a jihar. Gabanin wucewa da tsohon gwamnan na Jigawa zuwa gidan kurkuku da ke garin Kiyawa, sai da 'yan sanda suka tarwatsa magoya bayansa da tear gas. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da agobar Laraba, idan Allah ya kai mu, alƙalin babbar kotun tarayya da ke Abuja zai yanke hukunci na ƙarshe a kan shari'ar da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin Alhaji Sule Lamido da hukumar EFCC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
Ira mafita lindaniya in jamin sama langayya sama langayya sama langayya.